kita nagarana haka nagadari inakwana yanda kagawuta haka so yake da akwai kuna so gaskiya ne min yi ido hudu mun gana kidai ne mun barazanar rabuwa da ni a bar kauna yanda tunare kitin shako barki na kan shiga kewana Denke ba ba zan gane so ba gashi kini ne sadani wazai ji lura da ni babu ke ina zani zo maso kusanta da ni wayo zuciyata wayo zuciyata wayo zuciyata wayo zuciyata yanda duki ke bukata baby na gaba da gulmusaya da azurfa sai kauna aka ce na ce domin arbani da mai sona sai ta ce na ce koda na ce bata kale sona kin can 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 so kidadukan gabar jiki na kimene wazire kisana kuna kiyar kauna wayo kiyar kauna kana ta divana nei sama tamkar na hukumbo ina ta shillawa kamar jirgin sama in ya mike yana ta lulawa so akwai shi da fadi malamar kauna aki yayi so dan tasirin sa akwai karfi ga yawa jini na wuce domin kwa akwai kaifi ya shagalantar da ni ku dauko littafi kin koya mini so malamar kauna
Rahman Boy on the Mix.